رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجد بيبود قدية الله سبحانه وتعالى شكين هو توسى إلى يوم تقوم إسوانا رانا تأسبت yau goma sha shida ne ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun hada wannan majalisi da muke karatu a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin kitabun nikah ana ambatan huququs zawjiyya an fara da haƙoƙin mace akan mijinta mun ji haƙoƙi ɗai har guda tara yau insha Allah za mu ji cikon na goma mala yace wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an ya'dila bainaha wa baina darwatiha in kana laha darwa yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta an yi adila bainaha wa baina darwatiha ya adalci tsakaninta da kishiyarta in kana laha darwa in har tana da kishiya ya adilu bainahuma fi at-ta'ami wash-sharab zai daidaito a tsakaninsu cikin abinci da abin sha واللباس والسكن تفافي har wajen zama dukkan waɗannan ababe zai daidaito a tsakanin matansa shine abin da Allah ta'ala ya umarni manzansa ya koya sabana abin da wasu malama suka tafi akan sa cewa ko kafa'a tsakanin mata shine kowace ka gudanar da ita a yadda ta saba yan manyan mutane sai ka samu mata gida irin na manyan mutane da abinci irin nasu da tufafi irin nasu yan talakawa ita kuma sai ka mata abin da ya dace da ita wanda dama haka ta saba kuma ba za ta korafi ba to wai suka ambaci wannan shine kafa'a tsakanin mata to al-haqiqa wannan idan an yi rashin adalci ne domin yanzu ba a gidan ubansu suke ba a karkashin mijinsu suke ba lokacin da suna karkashin mijinsu ne abinda Allah subhanahu wataala ya sanya matsayin mijinsu to a haka nan da mijin zai mu'amalance su abinda Allah madaukaki ya faɗa a cikin Qur'ani shine liyunfi kullu dhi sa'atin min sa'atihi wanda yake mai yalwa ya ciyar a yalwace wa man qadira alaihi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah wanda Allah ya takaita masa arzikinsa ya ciyar daga dan abin da yake da shi don haka ashe abun kula shine matsayin mijin ba matsayin da matan suka baro gidajen iyayensu ba haka ne zai mu'amalance su in yar mai dukiya ta yadda ta auri talaka ta san talaka ne to ba za a kallafa masa sai ya kawo mata abincin masu dukiya ba amma in akai dace yana da dukiya ya auro yar manya to kaga shikenan dama zani ne ta tadda muje shikenan sai ya ciyar umarnin da aka masa kenan a wadace to don haka idan mutum yana da mata ko suna gida daya ko ya bambanta musu gida abinda aka sanya na wajibi a kansa na haƙƙin su a kansa shine ya musu adalci yadda ya kai mu waccan ce fa ne mai dadi waccan ma haka zai kai mata, yadda ya kai ma waccan tufafi masu kyau, waccan ma haka zai kai mata tufafi masu kyau. In ya ba ma waccan kudin batarwa, waccan ma sai ya bata kudin batarwa. Wannan shine adalci. Wal mabiti fil firash, da kwanciya kwana shi ma ya raba a tsakaninsu. Wato in kwana ɗaya ya yi ma wannan waccan ma ya mata kwana ɗaya, in kwana biyu ne kwana biyu. To haka lamarin yake, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Wata mata ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara kwanaki mana a wajenta, ta ce to idan kin amince da haka, kowacce ma a cikin matan zan ba ta irin wannan kwanakin da na baki. Wato babu bambanci kenan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta lokacin da yake ajali, jinyarsa ta ajali, saboda adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya iya tafiya da kansa, amma idan ya wayi gari yadda ya saba zai canja ɗaki, to hakanan sai a ɗauke shi daga wannan ɗakin, baya iya tafiya, a riƙe shi ta nan, a riƙe shi ta nan, yana lallaɓawa, a kai shi wani ɗakin. Haka annabi yake, sai matan suka tausaya masa, suka ce ya manzon Allah, mun amince maka. Ga Aisha, ita ce mai ƙananan shekaru a cikinmu, za ta fi kazar-kazar wajen kulawa da ɗawainiyarka, mun amince ka zauna kai jinya a ɗakinta. Duka suke ittifaki a kan haka, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam diran da ya wayi gari, ko kuma idan an kai shi wani waje, yakan ce aina ana gada, gobe ina nake. Sai suka fahimci yana shauƙin ya kasance a ɗakin ummul mu'minin Aisha, don haka sai suka amince masa. Ashe ba san wannan shine jinyar ajali ba, shi yasa ya zauna jinyarsa a ɗakin ummul mu'minin Aisha tsawon kwanaki goma sha kaɗan. Kuma Allah ta'ala ya yi ajalinsa alhali yana ɗakinta, tana riƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan daraja ce a gare ta. To dole ne a daidaita tsakaninsu hatta kwana. Wala yajuzu an yahifa fi shay'in min zalik, baya halatta wato ya kauce daga wani abu daga wannan, aw ya jura wa yazlima, ko kuma ya yi zalunci. Aljawr wa zulmu bi ma'ana, wato baya halatta mutum ya zalunci. Kenan in ya wadata waccan, wannan kuma ya kuntata mata, to ya yi zalunci. Fa inna allaha harrama hadha, Allah maɗaukaki ya haramta wannan. Allahumma illa inda za a iya samun bambanci a tsakanin mata, sai dai idan waccan tana da ɗawainiya mai yawa ɗan fara da ita sama da ɗayar, wato wannan tana da ‘ya’ya bakwai misali, ko ‘ya’ya biyar, waccan kuma yanzu ta zo bata haifu ba, ko kuma ɗanta ɗaya, ko kuma in tana gidan ma ita bata da yara, amma waccan tana da ɗawainiyar yara, to dole sai a yi la’akari da wacce take da ɗawainiya, sai a ƙara mata gwargwadon abin da zai wadatar da ita, kuma ya wadatar da ɗawainiyar waɗannan yara. To kaga a nan wajen in an yi haka, ba an yi zalunci ne ba, shi ne adala ɗin. Sau da yawa za ka ga mata suna zuba idanu a abin da aka yi ma waccan, ba sa la’akari da ɗawainiyar da ita waccan take yi. Ba yadda za a yi, matar da take da yara bakwai tattara da ita, da wadda take da yara biyu ko uku, su zamanto omo da sabulun wankan da za a ba su iri ɗaya, su zamanto kuɗin karyawa da za a ba su iri ɗaya, ba zai yiwu ba. Dole sai an samu bambanci a tsakani, saboda waccan ɗawainiyarta yana da yawa sama da ta wannan. To in an yi irin wannan, an yi insafi, an yi shi gwargwado, to wannan ba zalunci aka yi ba insha Allah. Amma abin da ya wananci wannan yana zamantowa zalunci. Fa inna allaha harrama hadha, Allah ya haramta zalunci a tsakanin mata. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin wani hadisi wanda ya inganta, man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma duna al-ukhra ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kasance yana da mata biyu, famala ila ihdahuma, sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su, dunal ukhra, banda ɗayar. Karkatan nan da ake nufi ba wai ana nufi a soyayya bane, sau da yawa mata suna ɗaga hankalin su idan har misali aka fahimci cewa ya fi son wacce, ko kuma murmushinsa ga wance da walwalarsa yayin da yake tare da wance ya fi na wance. Wannan duk ba matsala ba ne, wannan ba matsala ba ne. Zamantakewa da za ka yi, dole akwai wanda ka fi jin daɗin zamantakewa da shi sama da wani. Wannan abin haka yake. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana annashuwa da jin daɗi yayin da yake wajen ummul mu'minina Aisha sama da sauran. Amma kuma wannan bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu adalci, ya cika musu haƙƙoƙin da Allah ta'ala ya ce a cika na wajibi ba. Amma soyayya a cikin zuciya, wannan ba matsala ba ne. Don haka sai kaga suna cewa ai ya karkata, wato waccan ya fi so. Eh tabbas, in mutum yana da mata biyu zai fi jin ya fi sha'awar mu'amala da ɗaya. Abin yakan zamanto ɓangarori ne mabambanta. Ta yi wataƙila a mu'amalan aure ya fi samun annashuwa da guda ɗaya. Waccan kuma ta iya yiwuwa ita kuma a wajen abinci ya fi jin daɗin nata abincin, don haka ya fi walwala da cika cikinsa idan ta yi abinci. Don haka ana samun irin wannan balance a tsakani. Wannan tafi wannan a wannan ɓangare, waccan ita kuma tafi ɗayar a wani ɓangare. To duk wannan ba za a ce karkata ba ne. Abinda aka hana shi ne abinda Allah ya ce, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka. Kada mutum ya karkata ga ɗayar da ya ga ya fi so ɗin. Dukkan karkata waccan sai a bata tamkara ta yi, ma'ana ita ba mai miji ba don baya kula ta, ita kuma ba bazawara ba don tana ƙarƙashin igiyar aurensa. To in yi haka shi ne ya yi karkata, dukkan karkata wanda Allah ta'ala ya hana. Kuma shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a nan, wallahu a'alam, ya ce man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra. Duk wanda yake da mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu, ɗayar kuma ya rabu da ita, baya mu'amala da ita. Ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, zai zo a ranar alqiyama tsaginsa ɗaya a karkace, ma'ana tamkar wanda yake da shanyewar gefe. To kaga kenan a alqiyama mutum yakan tashi ne da nagarta, duk wanda ya tashi a alqiyama da nakasa, to alama ne na cewa ba zai samu sakamako mai daɗi ba. Domin aljanna gidan waɗanda suke cikakku ne. Duk irin na ƙasar da mutum yake da ita, da tawaya da yake da ita a halitta a nan duniya, to a ranar alƙiyama zai tashi daram ne, ma dama shi ɗan aljanna ne. Diddirin jikin da mutum yake da shi a nan duniya, amma in bai shi da rabo, to a ranar alƙiyama zai iya tashi yana da nakasa. Shi yasa ka waɗansu za su tashi a ranar alƙiyama suna farfaɗiya, alhali a duniya ba su yi ta ba. Wasu za su tashi a ranar alƙiyama ga su a duniya manyan mutane ɗima-ɗima, amma alƙiyama sai su tashi tamkar amsalu zurwa, wato kamar kiyashi, in ji annabi. Kuma a surar ɗan adam ana ta tattaka su masu girman kai kenan, su kuma masu faɗuwa farfaɗiya, su kuma masu cire ba, kamar yadda nassin alƙur'ani ya ambata wannan, kuma hadithin manzon Allah. Kuma ƙur'ani ya nuna akwai wanda za su tashi a ranar alƙiyama a matsayin makafi, alhali a duniya ƙuru-ƙuru idan su yana gani. Su ma tambayi Allah, lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira, qala atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. To don haka duk wanda ya tashi da nakasa a ranar alƙiyama, to yana da tawaya kenan a cikin ayyukansa. To don haka zai tashi wa shiqquhu ma'ilun, jefansa a karkace, saboda ya karkata zuwa ga ɗaya. Ita yake makyakkyawan cefa ne, ita yake kulawa, ita yake tsayawa a kan lamarinta, ɗayar ko ya yi watsi da ita. To in an yi haka an yi zalunci. Mala ya ce hadhihi huququn nisa'i 'alal rijal, waɗannan da muka ji ɗaya har guda goma haƙƙoƙin mata kenan akan mazajensu. Fa'ala man arada an ya'isha sa'ida an yajtahida fil qiyami bihali zawjatihi,
duk wanda yake so ya rayuwa mai kyau to wajibi ne ya tsayu tsayin daka ya dage wajen tsayuwa da waɗannan haƙƙoƙi game da matarsa ko matansa wa ala zawjati an yagubba tarafaha wa ala zawjati an tagubba tarafaha an taqsiru zawjiha in qassara fi haqqiha wannan kenan ita kuma mata lalle ana bidatta ta zamanto tarun tsai idanunta an taqsiru zawjiha in qassara fi haqqiha dangane da gazawar da mijinta yayi in har ya gaza wajen cika mata haƙoƙinta tabbas a cikin mu'amala wani lokaci mazaje za su yi kokarin cika haƙoƙi kamar yadda ake bukata wani lokaci kuma sai kaga saboda wani dalili sun gaza sun kasa cika haƙƙin da aka ce su cika saboda gazawa irin ta dan adam ko saboda wani arobe da ya bujiro a cikin hidima ta rayuwa to idan har an samu wani lokaci ma sharon shedan zai iya tunzurar da miji yana sanar da haƙƙi ne amma kuma ya ƙi yayi to lalle ana so mata in har sun ga mijinsu yana cika musu haƙoƙi wani lokaci kuma ya gaza su runtse idanunsu dangane da gazawan nan da yayi wa Allah tuqabila taqsira bimithlihi kada ta ce za ta fuskanci gazawan nan tasa da kwatankwacin abin da yayi domin sau da yawa abin da yake bata zamantakewa ko rayuwa ta auratayya yin ramuwa akan abin da daya yayi ma daya idan miji ya gaza wajen cika haƙƙi to mata ita ma sai ta ce za ta rama ai ta san soft point din sa ita ma abin da za ta yi ko ba haka ba ta nemi misali ai mun ji daga cikin haƙoƙi zai iya barinta ta kai ziyara ko tana so ta kai ziyara gidan sai ce ba za ta je ba wani lokaci ma ta nema yace ba za ta je ba shi kuma sai ya zo da daddaren ta ce zazzabi take yi kuma lafiyar ta kalau to kaga wannan ai ta fuskance shi ne da me takasirin da yayi ita ma yanzu ba ta rama to irin wannan ba daidai bane ko kuma wala Allah ya mata wani abu na gazawa a wani janibi sai ya dawo gida sai ya samu bata yi abinci akan lokaci ba ta kuma saba yi akan lokaci ya debo yunwa yazo sai ya ga ba abincin da yake so ba ko ba yi abincin mai kyau ba ko ba a yi shi ba ma to duka irin wannan yana kawo wa kadahi a cikin nagartar aure don haka a sani aure ibada ne kai ka aikata abin da yake kanka kullun abin da musulunci yake umarni ga mutane shine su yi da abin da yake kansu sai yi da abin da yake kansu kar ka jira wai wani ya maka a kai kai naka da aka dora maka misali a wajen sada zumunci sai aka ce kai ka sadar kar ka jira sai an yi maka laysal wasil bil mukafi'i innamal wasilu man idha quti'a rahimuhu wa salaha shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam yace satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha a bayana za ku ga mamaya banga-banga haɗama da shugabanni za su yi su fifita kansu da wanda suka ga dama shine asara da ma wasu abubuwa da za ku ƙi a sha'anin shugabanci sai suka tambayi manzon Allah me kake umartan mutumi a wannan lokacin ma iya kwatawa kanmu haƙƙinmu shine suke neman su ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace addul ladhi alaikum ku dai ku yi da abin da Allah ya wajabta muku na menene kenan as-sam'u wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun ku ku yi da wanda yake kanku wa sallallahu alladhi lakum abinda kuma aka hana ku din na haƙoƙin ku ku roki Allah ya kwata muku to kullum musulunci zaka ga shi wato a uslubin sa na shari'a abinda aka dora maka kai kai shi wa atu kullu dhi haqqin haqqahu abinda aka ga faɗa kenan cikin hadisin Abdullahi dan Amr kai dai kowane ma'abucin haƙƙi idan masa haƙƙinsa don haka idan miji ya yi taqsiri ya gaza wajen cika haƙoƙin mace to ma dama tana son wanzuwar auren ita ce kokarin ta cika masa nasa in ta cika ita tana da lada shi kuma gazawarsa da in yayi da niyya yana da zulubinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kada a dinga fuskantar gazawar da aka samu ta wajen mazaje da wata gazawar bal tajtahid fil qiyam bima alaiha lahu ita dai ta dage wajen tsayuwa da abin da Allah ya dora mata na masa biyayya na kyautata masa na wasu daga cikin haƙoƙin da zamu ji a gaba insha Allah wa bidhalika tastaqirul buyutu domin da haka ne gidaje suke tabbata wata hanaqul usaru kuma wato iyalai zamantakewa na iyali shine al-usra al-usra to da haka ne kuma take samun nishadi a zamantakewarta Allah ya datar da mu to bayan da muka je haƙoƙi na mace akan mijinta ɗai har guda goma za kuma a waiwaici janibin su ma mata duk da cewa haƙoƙin maza shi yafi girma yafi nauyi sama da haƙoƙin mata amma sai aka fara da na mata saboda raunin su kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiyici da gudanar da al'amura na alkhairi game da mata kullun annabi wasiyar da yake masahabbansa har lokacin da yazo zai rasu akhir wasiyatin wassa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akayin al'amarin mata ne da abin nan da bayi da kuma sallah a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan haƙƙin mata haƙƙin mata da kuma bayi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kayan sallah da kuma bayi wannan duk yana cikin wasiyarsa ta ƙarshe da annabi yayi gabanin rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam haqqur rajuli ala almar'a haƙoƙin miji akan mata bale yace inna haqqar rajuli ala almar'ati azimun haƙƙin miji akan mata fa abu ne mai girma bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam azamatahu annabi ya bayyana girman wannan haƙƙi bi qaulihi fi ma rawahu al-hakim wa ghayruhu da fadin da annabi yayi cikin abin da imamu hakim da wasu ma suka rawaito min hadithis abi sa'id daga hadithin abu sa'id al-khudri Allah ya rada da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haqquz zawji ala zawjatihi haƙƙin miji akan matarsa allau kanat bihi qurhatun da a ce yana da miki a kafarsa falahasatha sai ta rika tandan mikin dan ta masa magani ma addat haqqahu in wannan dai ta tsaya bata ida haƙƙinsa ba ai ba ana mata umarni ta lasa bane saboda aina jasa ce baya halatta ko mutun ya ci amma kai mubalaga ne ai mutun ba zai yi haka ba to amma ai mubalaga ne da abin ya kai har matsayin haka to bata gama ci ida masa haƙƙinsa ba in ta tsaya a iya wannan suna nan a jere masu yawa da ake so ta aiwatar wal mar'atul kayyisatul fatina hiya allati tu'azzimu ma azzama Allah wa rasuluhu mace wacce take alkayyisa mai hankali alfatina mai zurfin tunani duk mace wacce take mai kaifin hankali mai zurfin tunani hiya allati tu'azzimu ma azzama Allah wa rasuluhu ita ce take girmama abinda Allah da manzansa ya girmama akwai abinda ya dace musulmi ya girmama sama da abinda Allah da manzansa ya girmama in Allah ya ce wane yana da daraja to dauke shi yana da daraja darajar ta ubangijinka kai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza yana da daraja to dauki abu kazan nan a matsayin mai daraja ka darajanta manzon Allah ne da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam don haka in an ce miji yana da daraja a wajen mace kada dai ta ganshi a kaskance saboda ba shi ba wa kansa darajar ba Allah ne ba shi daraja kaman yadda iyayenta da aka ce suna da daraja a wajenta Allah ne ba su darajar ba su suka ba wa kansu ba duk wani ma'abocin daraja da aka ce yana da kima to Allah da manzonsa ne ya yanka masa wannan kima din a shari'a shi yasa ka sai zaman to yana da ita kimanta abinda Allah ya ce yana da kima shine an ba mu Allah subhanahu wataala kimar da ta dace da shi cewa ba mai yanke hukunci in ba shi ba inal hukmu illa lillahi to dan haka mace wacce take mai basira mai kaifin hankali mai zurfin tunani ita ce wadda take girmama abinda Allah subhanahu wataala da manzansa ya girmama وهي التي تقدر زوجها حق قدره ita ce take ba wa mijinta kimar da ya dace a bashi miji yana da daraja a wajen mace eh na'am kwarai da gaske maganar miji tafi maganar iyaye a wajen mata maganar miji tafi maganar iyaye a wajen mata. Kowa yana da nasa haƙƙi, amma haƙƙin miji yafi haƙƙin iyaye a lokata da yawa. Wannan haka lamarin yake a shari'a, wajibi ne mata su fahimci wannan. Yanzu misali, wani abu ne wanda yake mubahi, mubah abu ne wanda ya halatta. Dama auren da aka yi shi ba a yi shi da sharaɗi ba, in an yi da sharaɗin sai ta yi aikin gwamnati masalan ya yadda aka yi, to dole ya cika sharaɗin. Wannan shari'a haka ta tanada. Amma ba a yi wannan sharaɗin ba, shi dai kawai ya aure ta, tana da karatu, tana da certificate. Sai lokacin aiki ya zo, babanta ya ce ta je ta yi ta yi applying, sai mijin ya ce ni ba na so ki yi. Maganar wa za ta bi? Maganar mijinta aka kallafa mata ta bi, ba na babanta ba. In har ta bi na babanta, tabbi baban nawa ya ce kuma shi ya biya kuɗin karatu na, shi ya biya. Amma yanzu kina ƙarƙashin miji ne, bala abu maganar baban ba a nan. Abu ne wanda yake mubah. Shari'a bata ce ta ta'allaka shi ga baba ba, abu ne wanda yake kawai a halal ne kawai. To yanzu tana ƙarƙashin saitara na mijinta ne, shi za ta yi wa biyayya. To wajibi ne mata su fahimci wannan matsayin da Allah ya ba wa mazaje, a ba su matsayinsu. Fatajtahidu fi ta'atihi, don haka sai ta dage wajen masa biyayya. لأن طاعته من موجبات الجنة بأي أفاء مجي ينادق تكين أبن ديكي وجب تامة شقاء الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من زرهما سيرا دامن تين الله ستبت أقريش يفدا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ودخل الجنة من أي أبوابها شئتي. Ita mace shiga aljanna a wajenta ma mai sauki ne. Kaga wannan dai an ambata bayan tauhidi ko? Don ba abin da yake tasiri in ba wanda ya zo a ƙarƙashin tauhidi ba. Abin da ya zo ƙarƙashin tauhidi shi ne yake tasiri. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Ba abin da yake tasiri sai wanda ya zo ƙarƙashin imani. To a cikin imani sai aka ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha, idan mace ta sallaci biyar ɗanta, sallolin farilla kenan ko, wa samat shahraha, ta azumci watanta, ramadana kenan ko, wa hafizat farjaha, ta tsare farjinta bata sarrafa shi ta inda Allah bai so ba, ta tsara mutuncin kanta, wa ata'at zawjaha, kuma ta yi biyayya a mijinta. Abubuwa nawa aka ambata? Abubuwa hudu. Qila laha, to sai a ce mata udkhulil jannata min ayi abwabiha shi'ti, ki shiga aljanna ta duk kofar da kika ga dama. Kofofin aljanna nawa ne? Takwas. Kofofin aljanna takwas ne, wuta fa bakwai. Ita aka ce laha sab'atu abwab, Allah ka tsare mu da wannan kofa. Aljanna kuma tana da kofofi takwas, kowace da sunanta. To sai a ce mata ki zabo wanda kike so. Akwai wanda kowace kofa za a ce masa shiga ta nan, can ma a ce shiga ta nan. Akwai wanda kuma kofa ɗaya ne za a ce ku shigo ta nan. Abubakar Siddiq yana cikin wanda za a tallata masa duk kofar takwas ɗin. To kaga ashe mace an ta'allaka shiga aljannata a kan me? Biyayya ga mijinta yana cikin sharaɗinta na shiga aljanna. Biyayya ga mijinta. Idza sallatil mar'atu khamsaha, saboda waɗannan ababe guda biyu da aka ambata a cikin ginshiƙan musulunci guda biyar su ne waɗanda suke kan bawa dole, ba sa kaucewa kan bawa ko? Musamman sallah, azumi ma baya kaucewa kan bawa. ko bashi da lafiya ko rashin lafiya ce wato al-maradul muzammim wanda ake ga cewa ta gagara kundila ta gagari likitoci wanda ba a warkewa azumi ya sauka kan mutum azumi bai sauka kan mutum ba saboda sai ya ciyar ciyar yana tsayawa ne a badalin me a badalin azumi ai kaman mutumin da bai samu ruwa bane alwala ta sauka kansa bata sauka ba sai ya taimama ita tsaya badalin wancan ne to sai aka wadatu ga waɗannan zuwa aikin hajji da bada zakka sai mai haligu da tsarewa mutuncinta da biyayya da mijinta waɗannan ababe sai su sanya mace a cikin aljanna don haka malamin ya ce fata'ammali ayyatuhal muslima ki kyakkyawan lura ya ke ƴar uwa musulma kaifa ja'ala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'ata zawji min mujibatil janna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya biyayya ga mace biyayya ga miji a cikin ababen da suke wajabtawa mace shiga aljanna kasalati wassiyami kaman yadda sallah da azumi suke sabbaba mata shiga aljanna sallah na shigar da mutum aljanna ma'ana tana sabbaba wa mutum samun aljanna sannan azumi yana sabbaba wa mutum samun aljanna har kofa aka taskance domin su qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am don haka yace falzami da'atahu to ki lazumci biyayya a mijinki wajtanibi ma'asiyata ki ne sanci sabawa mijinki fa inna fi ma'asiyatihi ghadabar rabbi subhanahu wa ta'ala domin a cikin sabawa miji akwai fushin Allah subhanahu wa ta'ala biyayya a miji fa ba wai lokacin da yayi miki umarni da abin da Allah da manzansa yayi umarni ba ba nan ne kawai biyayya take ba yanzu lokacin da lokacin sallah ya sai miji yace tashi ki sallah matsalan ba shi ake nufi ba nan kan ai ya isar da umarnin waye umarnin Allah ne in ba ta yi ba ma duka za ta sha ba nan ake nufi ba wani abin da yake na wajibi ya mata umarni ta yi sai ta aikata ba shi ne ake nufi da'ar ba ta asali da'ar ana nufi a abinda yake mubahi na halal abinda yake halal ne babu wajibci a kansa abu ne wanda yake na halal kawai sai ya mata umarni tana da zaɓi ko ta yi ko kar ta yi sai ya mata umarni ya ce ta aikata shi kenan sai ta aikata ko da ita akasin haka take so mun gane ko to wannan shine abin da ake nufi da'a ga miji din shine da'ar da Allah subhanahu wataala da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kallafa wa mace wancan ka ai da'a ake ma Allah da manzansa yayi umarni ai sallah an yi sallah yayi umarni ai azumi an yi azumi da duk sauran abubuwa karatun alqur'ani da makamantan su an yi da'a amma da'ar asali inda take sai lokacin da tana da zabi yana da zabi sai ya mata umarni akan zabin sa sai ta banna ta zabin ta dawo kan nasa shi da da'ar da ake magana mun gane ko misali yanzu yadi ne ta sayo kayanta ta sayo a tamfarta da kudinta sai take so ta yi wani dinki sai ce kai ni kudin kin nan baya mun kyau ni ko ayo shi nake sha'awa shi ake ya yace gaskiya dinkin nan ni bai da ki yi dinki kaza to anan ne maganar take sai ta bar wanda take so din ta yi wanda mijinta yake so to ta masa da'a kenan in amaraha ata'atuhu in ya mata umarni ta masa biyayya to don haka mace ta dage wajen yin biyayya a mijinta nan ne zaman lafiyanta yake da shiga aljannata kamar yadda manzanta sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa shine Allah ma mir rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi babu wani mutum wanda zai kira matarsa zuwa ga shimfidarsa sai ta ki zuwa illa kana allazi fis sama'i sakhitan alaiha face wannan da yake sama yana fushi da ita hatta yarda anha har sai mujin ya huce wane ne wanda yake sama nan Allah subhanahu wataala ashe karyar wanda da suka ce Allah ba a sama yake ba wanda ya gwada mana Allah din ya ce yana sama shi Allah din da kansa ma ya ce yana sama fal wajibu alayki ayyatuha almuslima don haka abin da yake wajibi akan ki yake musulma anta dini li zawjiki bis sam'i wa ta'a wato ki biyayya a mijinki wajen ji da wajen yin da'a fi kulli ma ya amurki bihi cikin duk abin da ya miki umarni mimma la yukhalifu shar'a wanda bai saba wa shari'a ba duk abin da ya miki umarni cikin mubahat wanda bai saba wa shari'a ba to ki bi iyakarta kenan wa hadari kull al hadar min al ifrat fi da'a sannan kuma ki shiga taitayinki dukkan taitayi kada kuma ki yi zarbabiya wajen masa biyayya din hatta tudaihi fil ma'siya har ki masa biyayya a cikin abin da ya saba ma Allah fa innaka in fa'alti kunti asima domin idan kika yi haka to kin saba ma Allah subhanahu wataala kin yi zunubi kaga an ciza an hura ko lalle lalle ta yi biyayya ta sake nata ta kama nasa a cikin abin da bai saba ma shari'a ba amma kashedinta biyayyar kada ta yi zurfafa yadda har abin da ya saba ma Allah ma in ya mata umarni za ta yi saboda tsabagen biyayya yace ta aikata kaza ya saba ma Allah kuma ta aikata ta cancada kwalliya ta fita haka saboda shi dan boko ne yana so ya kwalliya da ita ya gaye da ita ce a ya saba ma addini ni ba koya mun haka a gidanmu ba sai ta ki ta ce ya saba ma addini ta na tabarruji wannan bai halatta ba nan ba saba masa ta yi ba ta yi daidai ba ta da zunubi anan kuma ko yayi fushi shi ya je dan saba ma Allah ne ya mata umarni Allah subhanahu wataala bai ce a yi biyayya wajen sakon sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi kuma ya ce innama ta'atu fil ma'ruf ita biyayya ana yin ta ne a cikin abin da shari'a ta yadda ta sani fa qalla anan nabiy sallallahu alaihi wasallam ina ne wajen ne ومن ذلك مثلا ما لين ce daga cikin irin wannan zurfafawa wajen biyayya da akai hani misali antudaihi fi izalati sha'ri wajhihi tajammula wajhiki tajammulan lahu wannan lokaci zaka ga mace yan kananan gashi ai suna fitowa jikin mutum ko to akwai wanda su saboda tsayinan gaye ba sa san irin wannan sai shi a dinga shafa abin da zai a dinga cirewa wannan fuskar tai sumul yadda in ya shafa zai ji kamar ya shafa jikin miro kamar glass mun gane ku wai dan ai tajammuli to irin wannan haramun ne saboda annabi ya hana fa qalla anna annabi sallallahu alaihi wasallama annamisata wal munammisa mutanammisa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma annamisa annamsu shine irin wannan tusgewa gashi na fuska da mata suke yi saboda kyau akwai at-taflij lil hasan fekewa hakuri ayi wushiriya tsakanin hakuri ko wani hakuri sai feke feke haka larabawa da suke yi mata kowane hakuri a tsakanin wannan da wannan sai a samu kaman wushiriya kuma feke shi suka yi shine at-taflij to duk yana daga cikin irin wannan akwai al-washmu shi kuma tattoo kaman tattoo ne suke yi shigen similitude na tattoo a yanzu shine alwashmu su kuma yadda suke yi a fuskar su ne sai su samu waje ko kuma a leban su ko kasan leban su sai su sanya allura sai su danna ta sai jini ya fita sai ai kananan spots in guda uku ake so sai ai kananan spots guda uku anan in anan ne sai a jera su gargado yadda ake so akwai kuma wani abu mai kama da tozali sai su dauka sai su goga a inda aka fidda jinin sai a goga shi idan ya zauna a wajen ya bushe ko an cire ya zauna kenan permanent ai su ba bakake ne kaman mu ba farare ne tasko to sai ga abun yayi kulliya ne na zamanin da ake yi kuma ko a yanzu ana irin wannan mata suna irin wannan matan Larabawa ko yanzu akwai matan Larabawa za ga suna irin wannan din alwashmu kaga kenan kaman tattoo da ake yi to duk irin wannan shirgin annabi ya tsine musu yace Allah ya tsine wa mai yi da wanda yayi da wanda aka yi ma to don haka shi ma irin wannan wato annamsu idan ya mata umarni akan ta aikata katta yi misali kaman so yake ta canja kala sai ya je ya samu mata kayan bleaching ta zo ta shashafa saboda shi yana so ya ga ta yi kyau ta yi fari sol to kaga wannan haramun ne wadanda suke canja halittar Allah ne wanda iblis ya rantsuwa da Allah sai ya sanya su sun yi wala amrannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amrannahum falayughayyirunna khalqallah ومن يكون الشيطان له ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا بن شيطان ne inji Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya tsine musu da shedan dan baki daya to don haka idan har miji ya mata umarni ko ya je so mata kayan bleaching kattai kattai dan saba ma Allah ne subhanahu wa ta'ala ka san yanzu bleaching ya zama ruwan dare ko kwana ɗaya biyu baka ga yarinya ka san ta baka ce kirin ko tana da duhu ko bata kai wannan hasken ba kuma ba ta inda ta gaji farin da babanta da ummanta da kakanta duk ka san su bakake ne dan bayan lokaci ka dan sai ganta ta yi fari tas ta ina rai wannan shafe shafen suke yi wadansu tun suna waje ma suna shafe shafen ba su yi auren ba to haramun ne wallahi iyaye su hana ƴaƴan su yin irin wannan shafe shafen tsinuwar Allah ne kuma a kimiyance ma yanayin illa a jikin abin nan tissue cells din da suke na fata yana illa ba za ta gane wannan ba sai in Allah ya jarrabe ta da za a je a danga mata CS a haihuwa to anan ne za a ga illar abin ko kuma wata jinya ta fata ta fito mata ai ta danbara magani magani yake saboda an riga an lalata garkuwar da take jikin fata din tuntuni ga kuma tsinuwar Allah don haka mutun ya tsaya yadda Allah ya yi shi mutun sai ya tsaya yadda Allah ya yi shi abinda wani ya jefar wani kuma shi yake dauka ko haka lamarin yake Allah ya sa mu dace to ba a biyayya a miji wajen sabawa Allah ko yaya zai yi duk fushin da yayi kuma yayi a banza babu zunubi a kanki wa min zalika daga cikin irin abin da aka hana nazar qatiyar biyayya an tudaihi fi tarkil khimar inda al khuruj min al bayti ta masa da'a wajen watsar da lullubunta in za ta fita a gida la'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amaman nas domin shi yana so ya gasa da kyanki a wajen mutane ka san akwai wani wanda yake da use abin da ya kamata ka bar shi kawai kai kadai ne abin da ya zama kai kadai ne kake rowa sa ya hu daraja naka ne kai kadai for your eyes only amma shikenan mu mutum matarsa wai ya fi so ta cancada kwalliya a ga kwato sai me nawa aka yi masa kyau in an ganta an ga ken nata sai me ba ta lokaci Allah ya sa ana raye shi ma wata ran sai ya ga ken nata ya ragu ba wani daban ba ma ko ba haka bane idan tsufa ta zo kaga fata ta nannade kaga tana tafiya tana dunduku a wance ka ji tsofi suna faɗa a wance ai lokacin da take budurwa tayi tashe yanzu zancan baya yake faɗa lokacin ya wuce to wadan suna so wai su kwalliya da matarsu su nuna matarsu mai kyau ne kaga shimfidar shedanci ko wanda da use din ma a Facebook ma zai saka ko masu Facebook suna ganin shirgi kala-kala eh wallahi komai yanzu yana nan a ido da duniya mace ta yi kwalliya ta nuna kyanta ba abin da ya dame ta da bakin mayu sai aljanu su kama ta wani maye ya yi magana aljanu sun zo sun kama ta eh ai akwai kambun baka shikenan ta sa kyanta ta watsa ce giya matsiya ce wannan akwai kyau ba haka yake faɗa ba bai tabarruki a kanta ba kyan kawai yayi ba amma bai tabarruki ba wani ma mummunar addu'an zai yi kuma ta watsa a Facebook ko ya watsa matarsa wai yana murna yayi aure shikenan ta cancada kwalliya shi ma cancada kwalliya ta dafa kafadarsa ko ya kama kugunta an dau hoto kuma an watsa kowa ya gani shi yau ya auri mata mai kyau Allah ya shirar da mu irin wannan dubi halatta ba wallahi a duniyar nan mutum yana so ya zauna lafiya da addininsa ka zama ba kauye in ka zama ba kauye to ka zauna lafiya da addininka insha Allah an gane abin da yake nufi da ba kauye ko ba wai ka tare ka tafi karkara ba in zamanka a maraya amma rayuwarka ta zamanto yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiwatar ko da mutane za su ce ma ba kauye saboda kullun yanzu mutane gani suke wanda yake bin addini ba kauye ne bai waye ba alhali wani bai kai rabin ka a sanin duniya ba amma gani yake kai ne ba kauye saboda kai baka aikata irin abin da ake na shedana na zamani ba da yawa abin da yake halakar da samari kenan matasa gudun kar a ce musu kauyawa gudun kar a ce musu ba su waye ba wannan san su zamanto su ma suna nan tare da wayayyu Allah ka shirar da mu faqad qala sallallahu alaihi wasallam domin fa hakika annabi ya faɗa dangane da masu fita babu lullubi sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahuma nau'i biyu cikin al'ummata wasu yan wuta nau'i biyu cikin al'ummata ban gansu ba tukun wato a zaman annabi bai gansu ba tukun amma akwai su nau'i biyu cikin wuta cikin al'ummar annabi qaumun ma'ahum siyatun ka abnabil baqar yadribuna biha an-nas wasu mutane waɗanda suke da bulalai ka abnabil baqar tamkar bindin saniya yadribuna biha an-nas da suke bugun mutane da su malamai sun ba da fassara kala-kala waɗanda sun ce su ne irin shurta waɗanda shugabanni suke sanyawa suna tafiya da bulalai suna zaluntan mutane akan hanya saboda yanzu su shurta ne na shugabanni na umara wasu sun fassara shi akan haka wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat da kuma wasu mata kasiyatun zaka gansu masu tufafi ne wato lahum kisa amma ariyatun tsirara suke suna da tufa amma tsirara suke don Allah yanzu mafi yawan ƴan mata da suke tafiya ba su cika wannan sifa ba annabi ya ce ƴan wuta ne siffa ne ta ƴan wuta in ji manzon Allah da muka yadda da shi ya ce kasiyatun nisa'un kasiyatun ariyatun mata masu tufafi a jiki amma tsirara suke ba za ka ce batta da tufa ba dan ga tufa a jikinta mai ma tsada ce tufar wata tufar mai tsada ce ta fi babbar rigarka da ka saka tsada amma tsirara take saboda ta shaƙe mata jiki ba abin da baka gani na shaf ɗinta shaf ɗin nan karankar matta ka gani, shaf din kugunta ka gani, shaf din kirjinta ka gani, nonunanta ga tudun su a waje, tufafin ta sa tufafi amma kuma tsirara take, dan ba abin da baka gani a jikinta ba. Abinda kawai ya rage yanzu shine kaga fatar jikinta, wasu har fatar ana gani a irin tufafin da suke sawa, transparent. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ummati min ahlin nar lam arahuma, nau'i biyu daga cikin yan wuta cikin al'ummata, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gansu ba tukun. Gashi mu Allah ya jarrabe mu mun gani, wa nisa'un kasiyatun ariyat, da kuma mata masu tufafi amma tsirara, mumilatun, waɗanda suke masu karkatarwa, ma'ilatun, kuma karkatattu. Wani waje an yi takadimin wannan akan wannan, ma'ilatun, mumilat, karkatattu, masu karkatarwa. Me yasa aka ce ma'ilatun, mumilat? Aka ce ma'ilat wato suna tafiya suna rangwada jikinsu, suna karkata jikinsu, suna kaucewa. Mumilat, masu karkatar da mutane. Wasu suka ce ma'ilat, ai waɗanda sun bar tafarkin Allah, sun bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sun halaka. Mumilat kuma suna sabbaba wa mutane halaka. Wani bai ne yanganin su, amma sai shaydan ya ja su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytani idha ja'at tuqbilu fi surati shaytanin wa tudbiru fi surati shaytanin, aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ita mace idan tana tahowa, in ta taho, annabi ya ce tana tahowa ne a sura ta shaytan, kuma in ta juya baya tana juyawa a sura ta shaytan. Ai ma'ana lokacin da mace take tahowa daga can nesa, ma dama mutum ya daga kai ya kalle ta, shaytan zai kawata masa kyakkyawa ce, sai ya rika ganin ta kyakkyawa, ko da kuma kyakkyawar bace, sai ta kallanta. Kuma idan ta juya baya ma, sai shaytan ya dinga kawata masa cewa ai tana da kyau, don haka sai ya ci gaba da kallon sassan jikinta ta baya. Shi yasa tana zuwa a siffa ta shaytan, tana zuwa tana juyawa a sura ta shaytan. To don haka baya halatta mata su dinga irin wannan fita da za su jawo wa mutane fitina, domin lokacin da suke irin wannan shiga, wanda ba shi da fitina a cikin zuciyarsa ma sai su fitine shi, sai kalle su alhali ba niyan kallon su yake ba. Idan ba Allah ya ba shi ƙarfin azma ba, sai ya dan farar da kallonsa, yana ci gaba da kallon su, wannan kallon kuma sai ya sanya fitina a cikin zuciyarsa. To kaga sun zamanto ma'ilat, mumilat, karkatattu, masu neman karkatar da wani ya halaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila, zaka ga kawunansu ka asnimatil buht. Asnima jan'i nasin, wato tozo, tozan dabba. Ka asnimatil buht, kaman tozan raƙumi. Alma'ila, wanda ya karkace. Ka san tozo, in ya kai tozo sai kaga ya karkace, musamman na shi wannan nau'in raƙumin da annabi ya ce al-bukht. Al-bukht nau'in raƙumi irin masu tozo guda biyun nan, shi suke cewa al-bukht. Inna mun ya kuma al-jamal, ana samun irin su a can wajen tan-tan din nan, ko Kazakhstan, Tajikistan zuwa Russia. Raƙumi mai tozo guda biyun nan sun fi raƙumi na ƙasashen Larabawa girma, manya ne, kuma tozon su za a gan shi ƙato sosai, har ma za a ga ya karkace. To annabi ya ce kawunan su za ka ga ka asnimatil buhtil ma'ila, kaman tozo na irin wannan raƙumi al-buht, al-ma'ila, wanda ya karkace saboda girmansa. To menen ake nufi? Wasu malamai suka ce saboda irin gogoran da suke ɗaurawa, abin kai na kai da suke daura wasu kace saboda yadda suke hair style din su tara gashin su sai tattara gashin su a sama ko irin abin da da aka yi a cuci ko shi ma ya fada cikin irin wannan sai kaga kayan ya zama kato an fitta gashi har gadan baya wani ne ya aure ya tsammata cewa gashin gaske ne lokacin da aka fara a cucin nan sai da yaje sai gashi kwaikwaido ce sai ce a'a ni ina gashin yake ne ashe na coge ne ha inci a kai wai kaji wai har a kyawun ma sai an yi algus to ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila manzo Allah ya ce la yadkhulnal jannata irin wannan nau'in mata ba za su shiga aljanna ba wala yajidina rihaha ba za ma su ji kanshin ta ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza alhali kanshin aljanna ana jin sa tun daga zangon kaza da kaza wato ya ambaci wani nau'in tsayi na zangon ko turare ne ya gawarta ai daga nesa zaka ji wani turare da can wai kafin sallama ko kafin ka zo ma kawai an san mutun ya zo Abdullahi ibn Mas'ud ibn Abbas mutun ne wanda yake san turaren muski a lokacin ba abin da yake turaren muski kanshi dan gaye ne kuma ga wanka kayan na matasa akwai daukan wanka ya sa turaren almisk to har sai zamanto mata a cikin gida a Madina suna san turaren almuski su ma in sun ji kanshin turare to sun san mai almuski ne sai su aika a sayo musu to har sai suka fahimci cewa sai an je za a sayo sai a ga shi Abdullahi ibn Abbas ne zai wuce ta masallaci to har sai idan sun ji kanshin almuski sai su tambaya su ce ku dubo mana mai muski ne ko Ibn Abbas mai sayyid almuski ne ko ku Ibn Abbas to aljanna tana da kanshi daga nesa ake ji annabi ya ce ko masu irin wannan sifa ba za su ji ba to don Allah ina an fadin ba dubare in ji Bahaushe kai fatan kaiwa badi ai kai fatan badi ta zo ai sai badi za a yi kaza kuma sai badin ta zo kai kuma kana kabari to wani amfani ta yi ko ka aje abu kace wannan ba zan yi kaza ba sai badi tuku shi yasa wala taqulan lil shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah karka kuskura kace zan yi kaza in dai fil mustaqbal ne sai kace insha Allah ko yanzu zaka yi kace insha Allah domin ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin to ina amfanin mutum ya ina amfanin mace ta kalliya da kyanta azziga ta anan duniya kuma ta je ta alqiyama ba za ta shiga aljanna ba wa min zalika antu de ehe fil waqi yana ga cikin biyayyar da ake so wato na'am abinda aka mata kashedi wato kada tayi zarfafiya wajen biyayya antu de ehe fil waqi fil mahidi ta masa biyayya ya take ta alhali tana al'ada mace in tana al'ada ya Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha shi al mahid ya hada ismi guda biyu ne wato mahallin da kuma lokacin mun gane ko mahallin ismul mahall ne sannan kuma zarfi ne na zamanin lokacin da al'adar take fitowa a gurbin da al'adar take fitowa suna tambayan ka menene matsayin sa sai Allah ta'ala ce fa'tazilun nisaa fil mahid ku ne sanci mata gurbin da al'ada take fita yayin da al'ada take fita to kaga a wannan lokaci dan miji ya kusaci matarsa ya saba ma Allah to da haka idan ya nema a irin wannan yanayi katta masa biyayya aw fi ghayri ma halallahu ko kuma cikin abin da Allah ta'ala bai halatta ba yace zai je mata ta baya ai matarsa ce da kai da kaya don mallakar wuya ne a'a kam nan gurbin an hana bai halatta ba nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum anna shi'tum ai mun bayani dangane da ma'anar wannan aya ko Allah ya shirar da mu faqad qala sallallahu alaihi wasallama da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata haida aw imra'atan fi duburha duk wanda ya zakke ma matar da take al'ada ko kuma mata ya zakke mata ta duburarta aw kahinan ko kuma ya je ma boka fa saddaqahu bima yaqul ya gaskanta shi dangane da abin da yake fada faqad kafara bima unzila ala muhammad to ya kafirce ma abin da aka aika annabi muhammad wannan hadisin ai ya gabata a baya ko kun manta yawa an yi bayani man ata haida wannan kaga har kafara ta zo a gare shi aw imra'atan fi duburha nan kuma kaba'ira ya aikata ita ce al-lutiyatu sugra ya aikata laifi ne to su waɗannan suna kasancewa maduna shirki ne inda misali kamar yadda ibn al-athir yake ambatawa da ya kasance mutum ya kafirta in ya zakkewa matarsa yayin da take al'ada da ba a sanya ma wannan zakkewar kafara ba kaman ba a fahimci bayanin ba na'am inda ya kasance zakkewa mace mutum ya zakkewa matarsa tana al'ada in yi haka ya kafirta to kuwa da ba a sanya ma zakkewa mace tana al'ada kafara ba har yanzu ba ku gane ba to don haka nan da aka ce fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara wannan hukuncin ya hau kan wannan jumla ta karshe ne aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu ko yaje ma boka ya gaskanta boka a abin da ya faɗa to shine aka ce ya kafirce kamar yadda yazo cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul ko fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to anan zamu tsaya insha Allah saboda lokaci abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu aladansa wanda muke kuskure kuma Allah ya fe mana mako na gaba za mu dora duka dai har yanzu ana cikin bayani ne dangane da biyayya ga miji a matsayin haƙƙi na farko
assalamu alaikum wato adam
tayi
ha
Yeah.